Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 3 ga watan Satumbar shekarar 2018 akan mitoci 19:31 da kuma 60 a Jamhuriyar Niger. Ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laltaniya, sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da asuba, Baba Yakubu Makeri ne tare da Sahabu Aliyu, za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Ma'aikatar tsaron Amurka tana duba janye dukkan dakarunta na musamman daga nahiyar Afirka. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce duk da cewa an samu ragowar bakin haure da ke ƙetare teku zuwa Turai a bana, 'yan fasa ƙorin mutane daɗa jefa su cikin kasada. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Human Rights Watch ta kira da kawo ƙarshen sayarwa ƙasar Saudiyya makamai saboda yaƙi da take yi a Yemen.
To bayan kun gama jin labarin, za ku ji cewar har yanzu ana ci gaba da samun ayyukan 'yan fashi da makami a kan hanyar Abuja zuwa Kaduna, wani da ya tsallaka rijiya da baya a wani hari da aka kai musu a kan hanyar, cewa ya yi.
Ai da na yi ne in tsaya, don an da na yi biki ka gane nan kuma bayan kofin ka gane. To da shooting din na biya yawa ne, ba su yi stop ba, ba su cikin kawai shooting kawai suka fito suna tuni. Three of them on the roof, each one da ake nashi.
To bayan haka wasu kusoshin jam'iyyar APC mai mulki a jihar Adamawa wadda suke adawa ga gwamnan jihar sun tsallaka rijiya da baya a cikin wani hali da wasu 'yan bangar siyasa suka kai musu, wanda suke zaton cewa gwamnan ne ya aiko su, lamarin da gwamnati ta musunta.
Amma mu ba mu da hannu a ciki, gwamna bai da hannu, ba za mu yi ba, ba za mu goyi bayan a yi ba, kuma ba za mu ci wa kowa mutunci ba, Allah ya so ya ta.
Muna da rahoto kuma akan yunkuri da gwamnatin Jamhuriyar Nijar take yi na farfado da harkokin yawon buɗe ido a arewacin ƙasar. Bayan haka kuma muna da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumal zai gabatar, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon tana duba janye kusan dukkan dakarun Amurka na musamman daga Jamhuriyar Nijar, tare da rufe kusan illahirin cibiyoyin yaƙi da ta'addanci da take da su a faɗin nahiyar Afirka, kamar yadda rahotanni a kafofin yaɗa labaran Amurka wasu suka nuna. Jami'an Pentagon sun gaya wa jaridar New York Times cewa tashoshin mayakan Amurka da ke ƙasar Kamaru da Kenya da Libya da Tunisia duka za a rufe su da zarar sakataren harkokin tsaron Amurka Jim Mattis ya amince da wannan shiri. Amma Amurka za ta ji gaba da barin sojoji masu yawa a Najeriya da kuma Somalia. Kamar yadda jarida ta New York Times ta faɗa, matakin canji ne da Amurka ta tsara na yakar ta'adda zuwa mai da hankali kan manyan yaƙe-yaƙe. Matakin yana zuwa ne bayan wani hari da mayakan sa-kai suka kai kan sojojin Amurka a Jamhuriyar Nijar bara, wadda ya halaka sojojin Amurka hudu, lamari da ma'aikatar tsaron ta Amurka ta ɗauki alhakin aukuwarsa. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce duk da cewa an samu ragowar bakin haure da ke ƙetare teku zuwa Turai a bana, 'yan fasa ƙorin mutane suna ɗaukar kasada mai haɗarin gaske fiye da a baya wajen jigilar mutane zuwa Turai. A daidai lokacin da dogara ruwan Libya suke ƙara kama ƙananan jiragen ruwa da ke safarar bakin haurin, lamari da ke ƙara yiwuwar mutuwarsu a ƙoƙarin ƙetare tekun Bahrum ɗin. Wannan yana daga cikin sakamakon wani rahoton hukumar ta 'yan gudun hijira da aka saki a safiyar yau Litinin. Rahoton ya nuna cewa mutane 2,276 ne suka mutu a bara a ƙoƙarin ƙetare tekun zuwa Turai, yayin da bana mutane 1,095 ne suka halaka. A halin da ake ciki kuma, kamfanin dillancin labarai na Associated Press AP a takaice ya ce gwamnatin Libya da ke samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana dokar ta ɓace babban birnin ƙasar da kewaye, yayin da ake ci gaba da gwamza fada tsakanin mayakan sa kai, lamari da ya kai ga halaka mutane 39 da jikkata wasu 95 cikin 'yan kwanaki da suka wuce. Shi kuma kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce kimanin fursunoni 400 ne suka tsere daga wani gidan fursun da ke babban birnin ƙasar a jiya Ladi sakamakon wannan fada da ake gwabzawa. Kungiyar kare hakkin bil'adama ta kasa da kasa Human Rights Watch ta yi kira da a kawo karshen sayarwa kasar Saudiya makamai nan take biyo bayan harin bam da ta kai kan wata motar yan makaranta har ta kashe mutane 51 cikin su har da yara a kasar Yamal. A wani rahoto da ta wallafa jiya Ladi, Human Rights Watch ta kira harin a zaman laifin yaki, wadda kungiyar ta ce harin kari ne a jerin munanan hare-hare da Saudiya take kaiwa da suka halaka farar hula a wuraren biki ko a taron jana'iza kan asibitoci da makarantu a kasar ta Yamal. Rahoton na Human Rights Watch ya zo ne kwana ɗaya bayan da rundunar taron dangi da ke samun goyon bayan Amurka karkashin kasar Saudiya, ita kuma take goyon bayan gwamnatin kasar da hukumomin kasa da kasa suka amince da ita a fafatawa da take da ƴan tawayen Houthi. Rundunar ta amsa cewa ta tafka kurakurai a harin da ta kai, ciki har da kasa ɗaukan matakai da za su rage yawan mutuwar mutane da basu ji ba, basu gani ba. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Pakistan ta yi watsi da rahotanni da suke nuni da cewa Amurka ta soke tallafin soja na kudi dala miliyan 300 da take baiwa kasar Pakistan din, tana mai cewa kudaden bashi ne da kasar take bin Amurka, waɗanda ta ce ta kashe sojan yaƙi da ta'addanci. Ministan harkokin wajen kasar Shah Mahmud ne ya bayyana haka bayan da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta bayyana cewa ta soke baiwa Islamabad tallafin saboda kasar ta gaza daukar matakai kan kungiyoyin yan ta'adda da suke cikin kasar ta. Wannan sabon rikici da yake tashi a dangantakar da ke kara tsami tsakanin kasashen biyu yana zuwa ne ana saura kwanaki sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da kuma babban hafsan hafsoshin Amurka General Joseph Dunford suka yi ziyara kasar da ke kudancin Asia. A halin da ake ci kuma, shugaban hukumar Majalisar Dinkin Duniya da ke tallafa a ɗan gudun hijira na Falastinu ya ce hukumar za ta yi gaba da tallafa a Falastinawa a kuma daidai lokacin da Amurka ta ba da sanarwar kawo ƙarshen gudumawar kuɗi da take baiwa hukumar. A Rasha, dubban ƴan ƙasar ne suka fantsa makan tituna domin zanga-zangar nuna rashin amincewa da shirin gwamnati na ƙara shekarun karɓar kuɗin fansho da ta bullo da shi cikin watan Yuni. Mata shekarun sun tashi daga 55 zuwa 63, maza kuma daga shekaru 60 zuwa 65. Sun yi zanga-zangar ne a duk da sassauci da shugaba Vladimir Putin ya yi kan wannan shiri. Dubban mutane ne suka yi zanga-zangar a biranen Moscow, rahotanni kuma suka ce an gudanar da zanga-zangar a biranen kasar akalla 12 ciki har da St. Petersburg. Nan da nan dai babu rahotannin cewa hukumomin sun yi kame a wuraren da aka yi waɗannan zanga-zanga. A wani lamari na daban, janar wato ranar Juma'a, Rasha da Eritrea suka fara da dangantakar su ta fuskar diplomasiya sa'ilin da hukumomi a Moscow suka bada sanarwa za su gina wata cibiya kan harkokin zirga-zirgar ruwa a tashar jiragen ruwan Eritrea da ke gabashin Afirka.
Aliyu kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yau dai ana ci gaba da samun matsalolin tsaro a kan babban hanyar Abuja zuwa Kaduna, inda masu fashi da makami da masu satar mutane suka addabi matafiya a kan wannan hanyar. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya tattauna da wani da ya tsallaka rijiya da baya a wani hari da aka kai a ranar Asabar a kan hanyar, a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Ko a shekaran jiya da yamma, matafiya irin su Abubakar Barau sun yi kicibis da masu satar mutanen a hanyar Kaduna zuwa Abuja.
Ana ne so the sudden shooting, rapid shooting daga tata daga zaka wata na kalbi. Akwai wani bus a gaba na, na fito da ba take na cikin national justice. So because of the shooting, I wanted to go back from that. So both in the attack of Britain, I almost went into the bus. So I had to come out. Da na fito din ne shi ne, shooting din da ya yawa na gangsta. Wannan shooting ko na tsaya da ganin da suke yazo mai bayan sun da just wanted to end us or something. I was just being courage na taka mota na kan tsaya. Kuma yin kan tsaya din shi ne ya samu da ya dodge. Irin da Allah da ikon shi muka samu muka tsira ka gane. To amma shooting din mota ne din ka gane, because of that irin mota kawai started yana tafi da
da Chelsea. Kun sai da ku ne kafin su fara budutan ko kuma sun budo ta ne ko mu tsere
ko mu bana ce ma muna fitowa irin mu uku ne, amma dai abokin dake baya ke ce mu shi da yake baya ke ya ga su da yawa baya da sun ɗauke su mota ci sai ta brick a baya na ni ne na fadi ta gane a gaba. So the lot of cars behind me so brick ai da na ni ne in tsaya ai don adda na brick ta gane nan koma bayan support din ka gane ta to the shooting din na ga yawa ne but she stopping ba but she can shooting ko to be just not be three of them on the roof each one the international
banda suka ketar rijiya da baya Abubakar Barau sun tarar da yan sanda a Katari inda suka bada rahoton abin da ya faru amma kamar yadda ya shaida min abin da yan sanda suka shaida musu ya ba su mamaki
complaints but they talk so much suna wurin ne kawai daga zuwa su go ga cinin da Allah saboda so much they are just there kullun suna complain about the ammunition about the team about the motor is just there they are moving about the may and motor about the era to the government and the different abun so he was now advising us that wurin mama da muke is another dangerous sport quick gaba nan gaba ma wai is another dangerous sport so ya kamata mu yi kokari mu wuce wurin nan kafin abun nan so kaga in bazan su yi kare ki kara kamuna da hankali
kokarin da muka yi dan jin ta bakin jami'an yan sandan bai nasara ba ko yanzu menene abun yi tambayar kenan da nayi wa masanin tsaro win commander Musa Isa Salmanu mai retire
dole fa hada karfi da karfi tsakanin mahukunta da su jami'an tsaro da kuma mutanen gari mutanen da ke wannan abun wani lokacin mutane ne da aka sani su kuma jami'an tsaro idan aka ba su credible intelligence ya kamata su ma su bi diddigin irin wannan intelligence da aka ba su
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
madalla a gaida Hassan Maina Kaina Ministan harkokin yawon bude ido a Jamhuriyar Niger ya fara wata ziyarar aiki a jihar Agadez dake arewacin kasar domin farfado da harkokin yawon bude ido a yankin na yawon bude ido kenan wanda ɗan yawon bude ido suka kaurace tsawon shekaru 24 sabili da ayyukan yan tawaye a wannan guri ga dai Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Domin farfaduwa da sha'anin yawon bude ido a arewacin jamhuriyar Niger ministan harkokin yawon bude ido na kasar na jihar Agadez yanzu haka domin ganawa da dukkan masu iya kawo tasu gudunmuwa domin raya wannan fannin da ya samu kuma bayatun lokacin soma tawaye a wannan yankin alhali a can shekarun da suka gabata lamarin yana samarwa al'ummomin arewacin kasar aikin yi tare da yin saye da sayarwa da su zuwa yawon bude ido abinda ke kawo wa kasar ta jamhuriyar Niger kudaden shiga masu yawa Ahmed Boto shine ministan yawon bude ido na jamhuriyar Niger
harkar yawon bude ido aiki ne da yake da muhimmanci kwarishin kasar saboda akwai wanda yake ba cikin ka'ida ba suke aiki kuma suna samun amfani kuma wannan amfanin ba wanda ka samu amfani shi ka gwamnati bai samu amfani shi kuma hallo ba a samu amfani shi ta hanyar aiki ya kamata a ce duka wanda yake aikin wannan zaman ta bi ka'ida
turawan da ke ziyartar arewacin kasar ta Niger sama da shekaru 24 da suka gabata suna zuwa a wannan yankin ne saboda tarihinsa abinda yasa suka taimaka sosai wajen dilwanta arewacin kasar ta jamhuriyar Niger Abu Haruna Baba shine shugaban sashen yawon bude ido na jihar Agadez
lokacin nan sai fama wa kadamin da kashewa sannan babu ita sai wannan faransa turawa da ke zawa suke kawo shi kuma sannan masu aiki hannu abinda ke dala goma tourist sai sai ma shi kaboma sai muka samu wata mushkila kasashen turawa masu so su zo Niger da kasashen America sai aka ce musu kasu
wannan yunkurin na hukumomin kasar ta jamhuriyar Niger ta hanyar ziyarar ministan yawon bude ido na kasar a arewacin jamhuriyar ta Niger ya hada da neman raya ayyukan hannu na kere-kere wadanda ɗan yawon bude idon ke son saye sosai abinda yasa Ahmed Boto ministan yawon bude ido cewa za a kara raya wannan fannin
yanzu ga kamata mu saki hali saboda akwai akashi da yawa da ake akan ba ayi da kulba sai ayi ababe masu dan neman kiwo za a sai da wa da tsada kaga wannan kasan mu za ta samu amfani da yawa
Haruna Mamman Bako na birnin Kwani sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger
to madalla a gaida Haruna Mamman Bako A siyasar Najeriya ko wasu kusoshin jam'iyyar APC da ke mulki a jihar Adamawa sun tsallaka rijiya da baya bayan wani hari da 'yan bangan siyasa suka kai musu a Yola fadar jihar inda suka raunata wasu mutane tare da lalata motoci batun da 'yan sanda suka ce za su zakulo su ga waɗanda suka aikata wannan aikin. Ga rahoton Ibrahim Abdulaziz akan wannan batu.
Batun yau bane dai ake kai ruwa rana tsakanin 'yan bangaren tsohon gwamnan jihar Adamawa Mutanen Yako da ke tare da Nuhu Ribar da kuma tsohon sakataren gwamnatin tarayya Mr. Babacir David Lawal da kuma 'yan ɗaya bangaren na jam'iyyar APC wato bangaren gwamnan jihar Bindo Jibrila Alhaji Usman Ibrahim Jimeta. Na mako cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya yayin wannan hari da aka kai, Yako bayyana yadda lamarin ya faru.
To muna zaune can muka fara jin suna ihun sai Bindo ƙarya ake yi sai Bindo sai Suleiman. Wannan ya haifar da muka kokari mu leƙa ko su wane ne farfasa mana motoci, wanda motocin ne ya hada da motata da motar Sani Haruna da kuma motan Jidda Ɗanboyi suka farfasa su iyakan fasawa. Wannan ya sa take muka bugawa Deputy Commissioner of Police muka sanar da shi, ya kuma aiko da DPO na Karewa wanda wannan ofishin tana cikin shiyar Karewa Police Division. Shi DPO ya zo ya gani da kansa ya ɗauki hotunan da ya kamata ya ɗauka. Shi kansa mutanen DSA sun zo. Kuma a takaice a yanzu da nke gaya maka mun rubuta wa 'yan sanda da su DSS cikakkiyar ba'asi akan abun da ya faru, mun miƙa musu, za mu kuma miƙa wa duk wanda abun ya shafa domin a ɗauki mataki, ba wai don kanmu kawai ba, a'a domin gyara akalar siyasar jihar Adamawa.
To sai dai ku a martaninsa gwamnan jihar Senator Bindo Jibrila ta bakin kwamishinan yan labaran jihar Ahmad Sajo ya ko musanta zargin cewa su suka sa a kai wannan hari, inda ma gwamnan ya ce ai wasu ne ke neman bata masa suna.
Shi ne shugaban tsaro a wannan jiha, shi kuma ba zai yarda a ci zarafin kowa ko kuma a tada hankali a wannan jiha ba. Yanzu siyasan ana yin ta ne da abin da Turawa suke kira blackmail da bata suna. Mu muna shakkar su suka ingiza wannan abin, su suka biya aka yi wannan abin don su nemi bata mana suna. Amma mu ba mu da hannu a ciki, gwamna bai da hannu, ba za mu yi ba, ba za mu goyi bayan a yi ba, kuma ba za mu ci wa kowa mutunci ba, Allah ya sa yarda.
DSP Habib Muhammad Musa da ke ma zama muƙaddashin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ya koyi min ƙarin haske da cewa
hakika an kai report kuma ana kan bincike a gane yadda yanayin abin ya faru.
Akwai wanda aka kama kawai yanzu?
Ba wanda aka kama, amma ana kan bincike.
Wani na zuwa da lokacin da kakan zaɓe ke ƙara matsowa, kuma akwai rahotanni kan cewa ana samun irin wannan kai hari nan da can da sansu, kaman wani matakin rundunar 'yan sanda ta ɗauka Adamawa?
Na farko muna kira ga su kansu 'yan siyasa akan duk lokacin da za su yi taro ko kuma wani hidima wanda ya danganci tara jama'a da ya kama daga 5 zuwa sama, su sanar da hukuma mafi kusa domin ba su cikakken tsaro da kulawa. Sannan kuma ina kira ga su matasa da ake amfani da su wajen aikata aika-aika makamancin wannan, su guji haka, saboda duk wanda ya shiga hannu za a dauki tsaron mataki a kan shi.
Koma da menene dai, yanzu ko lokaci ne kawai ke ma iya tabbatar da yadda za ta kaya a dambarwar siyasar jihar Adamawan kafin nan da zaben shekarar baɗi. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 1 ne da minti 19 na dare a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Bayan kammala ka muku bayanan kwamishinan ƙasa da safiyo na jihar Gombe Shehu Durbi a shirin da ya gabata, Alhaji Adamu Muhammad wanda ya kawo labarin takaddama filin da ya ce nasa ne amma wasu suka sayar, inda hakan ya jawo doguwar shari'a, ya dawo cikin shirin ciki da gaskiya, yana mai cewa tuni ya yanke tikitin ɗaukar ƙara zuwa Yola bayan babbar kotun jiha ta kori ƙarar. Hakanan muna neman afuwa ga tuntuɓen harshe da muka samu na bayyana Shehu Durbi a matsayin kwamishinan ƙasa da safiyo na jihar Bauchi ne alhali na jihar Gombe ne. Jami'in hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin na Najeriya Musa Muhammad Barniwa shi ya fara jan hankalinmu kan wannan tuntubar harshe da muka yi. Yanzu haka muna tuntubar bangaren waɗanda Alhaji Adamu ya zarga da sayar da filinsa don jin bayaninsu. Yanzu dai ku biyo mu don jin abin da ya dawo da Alhaji Adamu wannan shiri. Suna na Sarfil Hashim Gumel.
Gani nan a Gombe tare da Alhaji Adamu Muhammad wanda wannan shiri na ciki da gaskiya ya zanta da shi makonni kamar biyu ko shirye-shirye biyu da suka wuce gabanin hira da kwamishinan kasa da safiyo na jihar Gombe Alhaji Shehu Durbi kan filin da ake takaddama a kansa da ke anguwar masu hannu da shuni Buhari kwatas fadar jihar Gombe. Bayan sauraron duk waɗannan bayanai, Alhaji Adamu ya ce yana da wata magana da ya gano yake so ya faɗa musamman ma hirar da ake da shi kwamishinan kasa da safiyo na jihar Gombe. Alhaji Adamu, me kake so ka faɗa ne?
Assalamu alaikum Alhaji Nasiru. Wannan bayani dai na magana wannan shari'a na kamsu da bayanin da kwamishinan kasa da safiyo ya yi. Sakamakon da ya ce idan har wannan magana tana gaban kotu to wakilin kotu ta yanke hukunci, in kuma ba ta gaban kotu to gwamnatin jiha ita ce mai yanke hukunci ta tura ma'aikatanta na kasa da safiyo su je su bincika su tabbatar wannan fili ba cikin layout amma mai fili filinsa. In kuma fili yana cikin layout to ina karkashin gwamnati za ta iya yin komai akai. To sai aka wayi gari ni din nan da nake magaran kara da maganan afil. Tabbas lokacin da aka ce alkali ya kori karar mu na shawarci masana shari'a wanda suka saba min wajen sanin shari'a, saboda haka da suka bani shawara suka ce yanzu abin da za a yi mafi sauri dai a yanki aje a yanki rasul na afil shine mafi sauki shine kuma mafi sauri. Amma ka san rekord fa akalla zai dauki wata biyu ko uku, to akalla rekord din yanzu ya kai kusan shekara amma muna kokari akai a buga a dan samu matsala a gyara a buga a samu matsala a gyara. To yanzu haka da rekord dina na shari'a da rasul na afil ba sa gaban kowace kotu a kasan nan, suna nan a hannuna. Zan ce tunda ni ne naje na yin kirisid din nace to a ajiye mishi a high court. Idan aka ajiye a high court ina kokarin buga record, tunda rasul na afil din ba da record din ba a kai su wata kotu sai yola ake zuwa a biya mota aje a kai a sa kuma muku rana ku je ku saurari abin da hukuma za ta. To ban kai su hannun kowa ba yanzu suna hannuna. Zan ce ya sakamakon bayanin da shi kwamishinan kasa da safiyo yayi yace in suna kotu a kayan kotu ta hukunci to rasidi kayan na takaddun shari'a ba su hannun kowace kotu. Yanzu takadduna na shari'a da magana kara ta suna karkashin gwamnatin jiha.
Alhaji Adamu, abinda za a fahimta nan dama akwai wani wa'adi da muka sani cewa ake bayarwa na daukaka kara wanda idan wa'adin ya wuce kuma shikenan kawai mutum ya sarar da shari'ar ce ko kuma haƙƙin da yake nema.
Abu mai yadda mun shiga wannan sharadin wani adun ba, domin ana korar ƙarar ne wofu masana shari'a suka ce ba ka je ka yankin sun na afil ka yi ƙoƙarin buga rekod, domin ba a shari'ar nan sai an kai rekod. Rasul ɗin afil ɗin nan kuma shi ne cewa za ka shigar da ƙara da take da je na yankin sun na afil. Da shi to aje min shi muna ƙoƙarin buga rekod in mun gama komai na rekod. Akwai wani abu da ake cewa bandar da rekod din a mai da su kamar littattafai. To a takaice dai an buga rekod din a yanzu haka rekod yana nan a hannuna a ainihin takaddun apil kuma suna nan a hannuna, saboda haka ba su hannun kowace kotu.
Yanzu Alhaji Adamu, dai abinda za a ce a nan masana dai sun ce maka wannan rinkan din ya wadatar cewa ko ba isa kotu ba ana da niyyar tafiya kotun. Ya ajiye wancan ka'ida ta maganan wa'adin lokacin da ya dace a ɗaukaka ƙara.
Ai sun yi yunkuri na cewa suna son wasu takardu daga cikin takardunmu na shari'a. Aka ce musu a mutumin nan ya yi apil, suka ce ban yi apil ba. Suna zuwa aka bincika aka ɗauko musu fayil aka nuna musu Alhaji Adamu Muhammad da na ta ɗari. Aka tabbatar musu da cewa ina da niyyar apil tunda na yanke rasul na ƙara na shigar da ƙara. Kuma ƙaran nan da ka kai rasul ɗin baka kai apil ba, ba abin da za a iya kai baka kai kwafi ba. To wannan kofi din rekod din nan su ne yanzu muke ta kokari akai a hada su mu je mu gabatar da su a yola. To ga gwamnati tana da dama ta kira dukkan wanda suka shafi wannan kara. Yawa ainihin wannan fili ni dai alburgashi jefa mu a cikin wannan matsala. Yaje yi takardu na ƙarya yace gwamnatin jiha ya kira ni mun zauna ya karbi fili a hannuna ya baiwa Haruna Umar. Haruna Umar ya baiwa nata ya baiwa Idris Kalatum dillanci. Idris Kalatum ya sayarwa nata dare maji dadin waja. Wanda duk wannan abu gini suke akan ruwa ba kai ba gaskiya bane. Ni dai an tare ni akan wannan abu aka yi talmin dodorudo ai ko tahi zamu mu shiga kotu da gona ce wakilan Alhaji Adamu su fito ina wakilan gwamnati. Lawoyin su taso a cewa lawoyin gwamnati har a cikin lawoyin akwai ba wanda yake dan makoci na ne. Akwai wanda yake kuma na sani kikkiawan sani. Su suke wakiltar gwamnati gwamnati bai san abin da ake ba ana bin dodorudo da shi
to yanzu da mako abin da aka faɗa cikin shirin nan wata majami tushe daga ofishin babban alkalin jiha shi babban alkali Justice Akila Waheman da ke cewa magana da kace ana turowa lauyoyi daga ofishin sa cewa ba mamaki tuntuben harshe kai daga ofishin Attorney General ne wato Commissioner Shari'a na jiha.
Kwarar ku daga ofishin Commissioner sai aka zo amma kasan wanda bai san wannan tsari ba zai gane ofishin wayo ba. Lalle daga ofishin Commissioner Shari'a ake turo su lauyoyin akwai dan makwaci na ma a ciki. Ba zan kama sunan sa ba. Akwai kuma wanda yake abokin abokina ne su ne suke wakiltar gwamnati Alhaji Ibrahim Hassan dan Kwambo suke tabata musu a gaban kotu da an ce in an ka dube ni aka ce wannan shari'a suke da gwamnati hay mutane wanda bai ba heju iga waye wannan Alhaji Adamu nan wanda yake shari'a da Alhaji Ibrahim Hassan dan Kwambo al dan Kwambo yana baccin sa a gida bai san me yake ba ana tozarta shi a idan jama'a to amma alhamdulillah tunda dai har majiya daga gwamnati ko fadar gwamnatin jaha ta ce in mu shari'a nan ba ta gaban wani alkali tana gaban gwamna kenan shi gwamna zai yanke hukunci ya tura wakilansa na kasa da Safiyo su dubo wannan fili su tabbatar ba cikin layout su tabbatar da mai fili filinsa
shi commissioner kasa da Safiyo shi Shehu Durbi ya ce a duk fadar jiha doka ta ba da cewa kamar kilomita 15 duka wannan wajen yanki ne da sai gwamnati ce take iya bada certificate kuma wannan yadda ya gano wannan filin naka ya fada cikin yankin da gwamnati ta karba ita ce take da ikon bada takardar shaidar mallakan fili a wajen
lalle yana cikin wannan kilometer da aka fada amma kasance su yana cikin kilometer da gwamnati zo iban inda za ta mallaka bata karasa wajen ba saboda gun ya shafa bakin kwari sai ta yanke ta bashi a bakin kwarin mu kuma muka zo masu sponsor mu suka sponsor wa da cewa wannan da guri nasu ne suka sponsor mana muka mallaki gun yanzu haka ko wanda yake daura da filin nawa tsakani na da shi da kasan an tsaga goro shi ba a ce gwamnati ya karba ba amma ni an ce gwamnati ya karbi nawa saboda raina matsayi na ko kuma raina cin mutunci yanda kasan an tsaga goro da dan uwana haka suke amma an karbe
kamar yadda na bayyana a farkon shirin yanzu haka muna tuntuban bangaren waɗanda Alhaji Adamu ya zarga da sayar da filin sa din jin bayanin su saboda haka sai a kasance da mu a shirin mu na mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu yanzu amaridin Nasir Adamu Ali Kaya ni Sarfil Hashim Gumul ke cewa mu kasance lafiya
kuma da Allah a gaida Sarfil Hashim Gumul yanzu kuma ga labarai a takaice
Jiya Lahadi ne aka jana'izar Senator John McKenna Kolejin Mayakan Ruwan Amurka inda ya yi karatu a birnin Annapolis Fadar Jihar Maryland bayan kwanaki biyar ana karrama shi a zaman jarumi a fagen daga mutumin da ake kallo a zaman babban dattijo a fadin duniya kuma gwarzon kishin kasan Amurka an binne John McKenna kusa da kabarin daddaden abokinsa kuma mutumin da suka yi ajin karatu tare a makarantar Admiral Chuck Lawson wadda ya riga mu gidan gaskiya a shekara ta 2014 McKenna wadda tsohon matukin jirgin saman na yaki ne kuma ya yi zaman fursunan yaki a Vietnam sai da shekaru biyar a wajajen 1960 watan Oktoban bara ne ya ziyarci makarantar a ta ƙarshe inda ga ɗaliban cewa makarantar ta horar da shi kan ƙalubale da har yanzu bai fuskance su ba Ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon tana duba janye kusan dukkan dakarun Amurka na musamman da ke jamhuriyar Nijar tare da rufe kusan illahirin cibiyoyin yaƙi da ta'addanci da take da su a faɗin nahiyar kamar yadda rahotanni a kafofin yaɗa labaran Amurka suka nuna
duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai can da hantsi karfe 8 agogon Najeriya wato 7 ke da agogon Ghana za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga wakilin mu Lamido Abubakar Sakkwato game da rasuwar ƴar uwarsa mai suna Ummu Ibrahim a kofar Marke a Sakkwato Allah ya ji kanta ya gafarta wa magabata baki daya
yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sahabu Aliyu da ya taimaka muka gabatar da shirin sai kuma Malam Sidi da ya shirya ya bada umarni da injiniyanmu na wannan safiyar Mr. John Baba Yakubu Maki rike sallama da ku sai da hantsi salamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.